Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta soke zaben gwamnatin jihar Bayelsa kwana daya kafin a rantsar da shi. Har yanzu dai game da batun ranar karrama radio ta duniya, su ma yan kasar Ghana ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su game da wannan rana.
Muhimmancin bayyanar radio a mutane gaba daya kwarai, don ta wannan hanya ne muke samun komai har wajen sha'anin addini, komai gashi nan dai, kuma ita ce uwa ba da mama kamin zuwan wannan social media.
Muna tafa da karin bayani nan gaba, kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan tasirin radio a rayuwarku, musamman a lokacin nan na fasahar zamani. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kwamitin da ke kula da ayyukan gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO yayi gargadin barkewar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokuradiyyar Congo da ya ci gaba da zama barazana ga lafiyar duniya, duk da irin ci gaba da aka samu na dakile yaduwar wannan kwayar cuta mai kisa. Rahotannin hukumar ta WHO sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai mutane 3,431, ciki har da mutuwar mutane 2,535 a arewacin Kivu da kuma lardin Ituri. A watan Yulin bara, kwamitin ayyukan gaggawa na WHO ya ayyana cutar da ta bulla a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a matsayin wata babbar matsala da ta zama abin damuwa ga ƙasashen duniya. Bayan nazarin abin da yake faruwa yanzu, mambobin kwamitin sun yanke shawarar cewa za a yarga malam masallaci idan aka ce cutar ba ta da sauran barazana yanzu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Ghebreyesus ya ce ya amince da shawarar kwamitin. Muddin akwai cutar Ebola guda daya a yankin da babu tsaro da kuma yake kara tabarbarewa kamar gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, hadarin kamuwa da annobar cutar zai ci gaba da zama babba sosai, a cewar Tedros. Hukumomin lardin Hubi da ke tsakiyar kasar China sun ce an sami karin mutane 254 da suka mutu daga barkewar cutar coronavirus. Kana sun sanar da cewa adadin waɗanda suka kamu ya karu sosai. Labarin sabbin waɗanda suka mutu da waɗanda suka kamu da cutar yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da China ta ce adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar ya ragu a kwana na biyu a jere. A yau Alhamis, kafar yaɗa labaran gwamnatin Vietnam ta rawaito cewa gwamnatin ƙasar ta ba da umarnin rufe shiga da fita na wani ƙauye mai mutane 10,000, ta kuma zama ƙasa ta farko banda China da ta hana mutane masu yawa walwala. Sai dai adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus sun fi yawa sosai akan adadin waɗanda suka mutu daga cutar numfashi ta SARS da ta ɓarke a shekarar 2002-2003, wanda aka yi imanin ta kashe mutum 774, kana kusan mutum 8,100 suka kamu da rashin lafiya a China da kuma yankin Hong Kong. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Yayin da suke ikirarin an tafka magudi, jami'in adawa a ƙasar Kamaru sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar 9 ga watan Fabrairu da suka ba jam'iyyar CPDM da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba Paul Biya gagarumar nasara. A halin da ake ciki yanzu, ana sa ran sakamakon zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar. Mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta SDF Dennis Kemalemo ya ce jam'iyyarsa ta shigar da ƙara a gaban kotun tsarin mulki da ta yi watsi da gaba ɗaya sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi na ranar 9 ga watan Fabrairu da kuma na 'yan majalisar tarayya, wanda ya ce suna cike da kurakurai. Dennis ya ƙara da cewa daga cikin waɗannan dalilai akwai batun yin magudi sosai da siyan ƙuri'u, Bayan haka sojoji da aka tura daga wasu yankuna sun kada ƙuri'a a madadin al'umar yankin. Sauran dalilan sun hada da tashin hankali na harbe-harben bindiga, ƙarancin fitowar masu jefa ƙuri'a, an kuma yi wa mutane barazana sosai, wanda ya sa wasu 'yan takara suka yi yunkurin janyewa daga zaben. Amurka ta soma sauya tsarin sojojinta a nahiyar Afirka, da ta bada sanarwar za ta dawo da wani bangare na mayakan sojojinta, kana ta musanya su da wasu ƙwararrun sojojinta masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana wannan yunkuri a matsayin irinsa na farko, da zai yi tasiri akan ayyukan dakarun Amurka da suke aiki a nahiyar, yayin da take ƙara mai da hankali akan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa jiya Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Amurka Alisa Fara ta ce yunkurin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da ƙasashen China da Rasha a nahiyar Afirka. Fara ta ce Amurka za ta soma dawo da dakarun runduna ta 101 ta mayakan sama a cikin 'yan makonnin nan masu zuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa kudancin Najeriya. Yayin da ya rage sauran kwana ɗaya a rantsar da gwamnan jihar Bayelsa, sai gashi kwatsam kotun kolin Najeriya ta soke zaben da ya bashi nasara a matsayin gwamna, wani abu da bai yi wa wasu mazaunan yankin daɗi ba. Wakilin murya Amurka Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kotun kolin Najeriya ta soke zaben gwamnan jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta, Mr. David Layum na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, kuma 'yan awoyi kaɗan suka saura a rantsar da sabon gwamnan jihar ta Bayelsa. Alƙalai biyan ne dai suka tabbatar da hakan ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Mary Odili, sun ce sun zartar da wannan hukuncin ne na soke zaben Mr. David Layum na jam'iyyar ta APC saboda mataimakinsa ya miƙa takardun bogi ga hukumar zaben Najeriya a zaben da aka gudanar ranar 16 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 da ya gabata. Haka kuma kotun ta ayyana sanata Donyi Diri na jam'iyyar PDP a matsayin wanda za a rantsar gobe Juma'a a matsayin sabon gwamnan jihar ta Bayelsa. Kan haka ne ma na ji ra'ayoyin 'yan jihar ta Bayelsa.
My name is Peter Ironoha. I don't think it's fair because there should have been a proper investigation.
Wannan yana cewa ne sunana Peter game da hukuncin kotun kolin Najeriya akan zaben gwamnan jihar Bayelsa. Gaskiya babu adalci, kamata yayi tun daga farko a gudanar da cikakken bincike kamin amincewa da dan takara. Kuma 'yan awoyi kaɗan suka saura a rantsar da sabon gwamnan jihar ta Bayelsa na jam'iyyar APC, kuma nan take kotu ta dakatar da shi. Ni a gani na gaskiya wata kullalliya ce aka shirya a siyasance.
A day before his swearing in, it would seem like a setup.
Shi kuwa wannan yace,
the name is Mpongonyo. In fact, the Supreme Court ruling has really devastated. They want to cause mayhem in Bayelsa.
Yace game da hukuncin kotun kolin Najeriya, mai da hannun agogo baya ne, kuma suna kawo mana tashin-tashina a jihar mu ta Bayelsa. Yace domin kuwa an gudanar da dukkanin shirye-shiryen da suka kamata na rantsar da sabon gwamna a jihar Bayelsa, kuma magoya bayan zababben gwamna sun fara rufe manyan hanyoyi a cikin birnin Yenagoa.
Supporters of the governor elect have started blocking the major streets in Yenagoa.
Shi kuwa wannan ya ce, yana cewa ne sunana Eric Wuke, ya ce hukuncin kotun koli yanzu haka akwai kwanciyar hankali a jihar Bayelsa, babu wani tashin hankali, jama'a na ci gaba da bukukuwa musamman 'yan jam'iyyar PDP da gwamnan su zai sha rantsuwa gobe Juma'a. Shi kuwa wannan da ke da suna Toby dan jihar ta Bayelsa ne ya ce,
It is a victory for all Niger Delta.
Yace wannan hukunci na kotun kolin Najeriya wata babban nasara ce ga yankin Niger Delta da al'ummar jihar ta Bayelsa. Zamu kwatanta wannan nasara daga Allah, ba wai kokarin mu ba.
Victory as the handiwork of God.
Shikwa, wanda bai ambachi sunansa ba, yechi.
Yes, the situation right now, EDP people are passing their flag, driving motors, high-speed.
Yechi, halin da ake ciki a birnin Yanaguwan jihar Bayelsa, yan jam'iyyar PDP suna ci gaba da bukukuwa kan wannan nasara da suka samu, kuma suna ci gaba da bukukuwa tare da wasan motoci.
Sunana Ijoy Emmanuel, kuma ina nan a Bayelsa. Abun da yake faruwa a cikin Yanaguwa, mutane akwai dan hayaniya kadan, masu murna, masu kuka, kuma mutane ba su ji dadin wannan ba. Dan game da su sun jefawa David Lyon, kuma ma akwai mai laifi, wai deputy yana da laifi, wai a cire musu deputy, a bar musu David Lyon.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fort Akwal, Nigeria.
To madalla a gaida Lamido Abubakar. A yayin da yau kasashen duniya da dama ke karrama ranar rediyo kasar Ghana ma ba a barta a baya ba. Wasu 'yan kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da muhimmancin rediyo. Ridwan Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Radio na da karfi da damar kada kan mutane, shine dandalin sadarwa mafi karfi da aka fi amfani da shi. Yanzu radio ya iza gaba ta amfani da sabbin fasahohi kamar internet, wadda a tare da kuma yin amfani da ilimi suke tafiya. A hakika, radio ne hanya mafi karfi na samun labarai daga kusurwowi daban-daban na duniya ta amfani da ilimi da ya dace yadda za a fahimci tsakanin rayuwa da mutuwa. Radio na samar da labarai ya ilmantar ya kuma ni shadatar. Bari mu ji abin da waɗansu 'yan jarida ke faɗi.
Sunana Malam Isa Marago Jibril a gidan radio na Marhaba FM. Ayina na bikin ranar radio na duniya, ina ganin radio yana taimakawa wurin wato ilmantar da al'umma da kuma ƙara ilimi da nishadi da kuma wato taimakawa al'umma na sanin abin da ke wakana a duk sassan duniya. Radio yana samar da wato ilimi wanda ma bai da wato television ko akwatin television, ina iya sauraron abin da ke wakana a duk nahiyoyi na duniya. Akan haka, samar da shafin sadarwa na zamani na internet wato shi ma yana nashi wato taimakon. To amma ina ganin radio yafi taimakawa talakawa wadanda ba su da galihu da ke kauyuka da karkara da yankuna da babu wato abubuwa na more rayuwa a cikin su, domin su ma a dama da su su san abin da ke wakana a sassan su da kuma sauran wato yankuna na duniya baki daya.
Sani Imran Ashiru Dikeni. Aikin radio dai idan ka duba tarihin su baki daya za ka kaman ta taimaka sosai sosai tun zamanin World War, irin kokari da suka yi wurin yada da labaru baki daya ya taimaka sosai sosai. Sai dai ina gani kaman akwai ababa da yawa da ya kamata musamman ma'aikatan radio su gane cewa zamanin da muke cikin yanzu daban ne da na jiya. Kai bayani kan irin shafukan sadarwa zumunta ko kaki ko su kowa ya zama journalist da phone sa kawai zai yi recording ne ya bin me zai gwada kaman kai dan jarida ne saboda zakai ka rubuta report, wani kuma ya rubuta report sai kan Facebook ana ji ana kallon video, kai ma ka ce kamar journalist ne ko kai dan jarida, kai ma zakai kai wannan the same. Amma me ya kamata mu kara wani salon mu je extra mile wurin bincike saboda gane kaman a wanga da ke magana ga shi dan jarida ne ba kaka kawai saboda ya zama yana da phone shi zai yi aiki.
Shi kuwa autan hadiman shaharu mutum ne mai sha'awar radio matuƙa gaya.
Muhimmancin bayyana radio a mutane gaba daya kwarai, don ta wannan hanya ne muka samu muke samun komai har wajen sha'anin addini komai gashi nan dai tun daga da har yanzu, kuma ita ce uwa ba da mama kamin zuwa wannan social media. Amma sai dai da ɗan gyara da za a yi na ba da wani labari da yake ba daidai ba, amma in don gudunmuwa ne a duk duniyar nan ba wani kafa da ya yada labari na wayar da kan jama'a kamar gidan radio.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Ridwan Abbas. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan tasirin radio a rayuwarku, musamman a wannan lokacin na fasahar zamani. Amma kafin mu bude layukanmu, ku dan shakata da wannan waƙar.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kamar samu kira na farko daga jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Kuna tare da Ibrahim ne yankin Hula a garin Mai Godiya a Kimba.
To muna jan kamala Ibrahim.
To na farko dai muna muku fata alkhairi game da ainihin wannan rana ta radio.
To mun gode Malam Ibrahim.
Insha Allah, domin saboda ni gaskiya a tunanina a yanzu dai a halin da muke ciki bamu da wata kafa, wata watsa labarai wanda za ka ji labari a kowane lokaci, ko duk lugun da kake, duk sakon da kake kamar bangaren radio.
Domin saboda shi wannan radio
gaskiya waye muna kawuna da dama, abinda ba mu sani ba, ba mu taba ji ba, sai mu ji shi a radio kuma ya amfane mu.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Hajiya Maram Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai Malam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya kalau. To Hajiya Maram Dauda, sunana Murtala, ana kiran ku daga garin Gasa kano tarihin Najeriya.
To muna jin.
To Hajiya Maram Dauda, ni ba ma amfanin rayuwa na ba, radio musamman na kudin nan ya kiyaye rayuwa na da yawa. Akwai wasu lokuta shekarun ba, lokacin ina tuki ina daukan fasinjan kai jihohi, wanda koran da na taba kunna ku don ku nike fara ji, na yi lodi zan tafi Jos, sai na ji kun sanar cewa ana rikici a Jos, wanda har na dauki fasinjan zan tafi. Wannan taimakon Allah ya sa na soke fasinjan na dawo. Akwai ran da Abuja wani bom da ya taba tashi a nan angon Mazu a nan Kaduna, na bar Abuja wajajen bayan magarba, da ji an kun ba da sanarwar nan. To wannan abu shi ya kiyaye rayuka na sosai, kuma duk direbobi suna sauraron ku saboda yana kiyaye rayukan su, musamman yadda kuke samu labarai da wuri-wuri ku isa. To wannan kullum muna tare da ku 100%, kuma Allah ya kara daukaka, Allah ya kara nasara.
To mu ma mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam, daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jan ka Ayuba Garba Imam.
To gaskiya radio dai babu abin da za mu ce, mu kan musamman gidan radio sashen Hausa na wurin Amurka, lallai wannan gidan radio kuna wayar mana da kai, kuma kuna bamu dama muna faɗin ra'ayinmu. To lallai radio ta kawo ci gaba a fannin ilimi da wayar da kai da kuma sana'o'i da addini. Daga ƙarshe muna muku fatan alkhairi. Akwai wasu masu sauraron ku a garin Nahutan Taba da ke ƙaramar hukumar Coro, suna sauraron wannan gidan radio ƙwarai da gaske. Akwai Bala Joni da kuma Isiya Rasha. Daga ƙarshe Ayuba Garba Imam, Katin Madaki, yana muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya.
To mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma za mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dallo Garba, ina so kuto a Najeriya, mai blouse daga nan Kwara.
To mai blouse, kala kala muna jin.
Wannan rana da aka keɓe ta radio, to rana ce mai babban muhimmanci. Dai idan muka duba gaskiya radio yana da muhimmanci musamman ma ga al'umma, dan shine idon jama'a, kuma shine kunnuwan su, kuma shine ma ƙahon su. Dan gaskiya radio muhimmancin sa ya ma he gaban ananata. Wannan ita ce takaitaccen gudunmuwata, na gode BOE.
To mu ma mun gode Malam Bello Garba mai blouse kala kala, za mu sake komawa jihar Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Malam Lakani, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, Azare.
To muna jin ka Malam Lakani. To ko muna tare har yanzu? Ina ga layin malami daga Bauchi ya goce, amma har yanzu dai kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun samu wani kiran daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Allah ya muku mai nice.
To kai ma Allah ya maka mai nice, da wa muke magana?
Wallahi gaskiya fi sabilillahi, kuna magana da babawan bayan mai awaure na cikin garin Gitata, Karo local government, Nasarawa state.
To muna jan ka babawo.
wato hakikanin gaskiya mu ba abin da za mu ce muku sai dai Allah ya saka muku da alheri, Allah ya biya bukata, saboda a yau in mutum kaga in ba da a ce ku ba, to a gaskiya za a yi sai wasu abubuwa ma mutum bai ma san abin da ake ciki ba, tunda kaga ba kowa zai iya karanta jarida ba, kuma a duk duniya zan iya ba da shaidan akan cewa babu wani gidan radio da aka jona kamar FM ana jonawa da ku sai dai ku. To saboda haka a gaskiya Allah Ubangiji ya dokaka ku, ni ya ba kasance wallahi in dai zan kwanta in dai ba da radio ba yana shi to ni bana iya ma bacci.
To mun gode Malam Babawo, yanzu kuma bar mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kana magana daga Alhaji Bello Sanda Mazoji.
To Alhaji Bello Sanda, muna jinka.
To ni ma ina so in magana game da gudunmuwar da radio ta ba.
To muna jinka.
Saboda ni kin ganin in akalla tun lokacin in ci a gari nake siyasa. Kuma ta radio na koyi siyasa, amma har yanzu ina ga na ma yi wani dakta
a fannin siyasa.
Siyasa.
Da kyau.
Kwarai da gaske. Dan dalilin haka muna ba gudunmuwar radio 100% muna ba ta 100%.
To mun gode Alhaji Bello Sanda, yanzu kuma za mu sake koma jihar Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ana magana da Ubaidu Muhammad Tauro an gwamnan Lawa.
To Ubaidu Muhammad, muna jinka.
So ita wannan rana na ranar radio gaskiya tana da amfani sosai, domin tun ina yaro ina ga na fara jin ina son koyon jin radio a sanadiyan labaru da ake na Gopo, lokacin yakin Gopo. To lokacin akan taro a kofar gidanmu na jin radio, to a nan ne na fara samun interest, kuma jin radio ya karar da ilimina sosai game da abin da ya shafi history. Do ba shi na karanta ba, amma kuma ina son history sosai a sanadiyan jin radio. Wannan shi ne fata na, kuma ina fata.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je Yobe.
To
salamu alaikum, da muke magana daga Yobe?
Salamu magana da Bosho Dogona, Gado local government.
To Malam Bosho, muna jinka.
To mu da muna jin abubuwan da kuke faɗa, muna farin ciki, Ubangiji Allah bai kawo mana zaman lafiya a ƙasa.
Amin. To menene tasirin radio a rayuwarka? Menene tasirin radio a rayuwarka?
Daga da radio ne duk abubuwan da ke faruwa a ƙasa muna samun labari, kuma muna jin daɗi sosai da rike tsere.
To mun gode Malam Bosho, kuma a nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai za mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Rahoton wasanni na wannan mako zai fara ne da batun ministan matasa da bunƙasa harkar wasanni a Najeriya, Mustapha Sande Dare, inda ya jaddada aniyar gwamnati na ganin 'yan wasan ƙasar rukunin nakasassu, wato para powerlifting, masu daga ƙarfe masu nauyi, wanda za a gudanar na duniya a garin Abuja a wannan shekara. Ministan ya shaida hakan ne a garin Badin a sa'ilin da ya ziyarci 'yan wasan a filin wasa na Murshid Abiola da ke garin Badin. A daya nan kuma, kwamitin Olympic na ƙasar Najeriya, wato Nigerian Olympic Committee ko kuma NOC a takaice, ya samar da kwamitoci guda hudu da suka hada sashen kimiyya da haɓakawa da sashen kasuwanci da ɗaukan gudanarwa da sashen guje-guje da tsalle-tsalle da ilimin harkar wasannin Olympic da al'adu da kuma sashen kiwon lafiya da kuma mata. Abu Ubaida wani masharanci ne a fannin wasanni a Najeriya, a hirata da shi tawo-tawo ya yi ƙarin haske dangane da samun da waɗannan kwamitoci.
Ka san ita harkar wasanni a Najeriya kullum ta kan ƙara samun tsangwamashi, musamman idan aka duba yanayin da Najeriya take haskawa tun a shekarun baya, musamman za ka zo irin gasa ta Olympic. Kuma wannan kwamishoshi da aka buɗe na hukumar wasanni da aka ƙara akan guda biyu da muke da shi, wanda zai ƙara ingantawa saboda ka san kullum harkar wasanni ci gaba ake samu. So akwai wadannan da babu su, wanda mutane da dama suna ganin cewa rashin su yakan kawo nakasu ga wato kan gasa ta Olympic. So wannan hukumomi ta da aka bude su suka zama guda shida a bangaren committee na committee da gasa Olympic Nigeria. Gaskiya gune wanda abun ayyaba ne kuma muna sa ran insha Allah zai fada da ido.
Sai kuma batun taka leda da kuma batun dan Najeriya da club din Manchester United na kasan Ingila ke sanya murza mata kwallo in Igalo kan hakan ne na gayyato Bala Dahiru wanda yake da lakanin Bronco a fannin harkar kwallo don karin haske ga abin da yake cewa
ai wato a yanzu ma ta dauko shi aro ne daga Shanghai Shenhua da ke can kasar Rusin yanzu ka sa akwai wannan cuta na coronavirus su da ta shigo ya riga Manchester riga ta dauko a ransa bayan da ta dauko a ransa sai kasance ya shigo sai Ingila ta yi doka akan dan kasan Sin da shigowa kasar ta to ya riga ya shigo dokan a lokacin wata haukan sa ba to amma lokacin da Manchester United za su tafi atisaye na motsa jiki wanda suke kiran sa winter training so a can Spain sai aka ce in har ya tafi Spain to ba zai dawo ya shiga Ingila ba saboda Britania ba za ta bar shi ba sai ta yi wannan gwaje-gwajen da akalla zai dauki sati biyu tana masa bincike amma yanzu da bai shiga ba ta wannan takau har ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta ce zai buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a ranar Litinin a gasar Premier League.
Abdulrahman Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To ga labaran a takaice. Kwamitin da ke kula da ayyukan gaggawa na hukumar lafiya ta duniya WHO yayi gargadin barkewar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ya ci gaba da zama barazana ga lafiyar duniya duk da irin ci gaba da aka samu na dakile yaduwar wannan kwayar cuta mai kisa. Rahotannin hukumar ta WHO sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai mutane 3,431 ciki har da mutuwar mutane 2,535 a arewacin Kivu da kuma lardin Ituri. Hukumomi a lardin Hubei da ke tsakiyar ƙasar China sun ce an samu ƙarin mutane 254 da suka mutu daga ɓarkewar cutar coronavirus. Kana sun sanar da cewa adadin waɗanda suka kamu ya ƙaru sosai. Labarin sabbin waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu da cutar yana zuwa ne kwana ɗaya bayan China ta ce adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar ya ragu a kwana na biyu a jere. A yayin da suke ikirarin an tafka magudi, jami'in adawa a ƙasar kamar sun buƙaci a yi watsi da sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da aka yi a ranar 9 ga watan Fabrairu da suka ba jam'iyyar CPDM da take mulki ta daɗaɗɗen shugaba Paul Biya gagarumin nasara.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Voitech wanda aka fi kira zanga-zanga, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.